abin da aka buga na gasar cin kotin turai european league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan dab da na karshe sai ne final a karawan farko a jiya kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo ta takashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kwallo daya ne don haushi da Manchester City da har gida ta doke ta Manchester United ta samu nasarar jefa kwallon ta ne a ta kafar dan wasan ta mai suna Marcus Rashford a cikin mintuna na 67 bayan dawowa daga hutun rabin lokaci shekara ta rike na rabin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta doke wata kungiya na kasar Spain a wani gasar yankin turai a matakin wasan kihuwa daya wato knockout tun bayan da ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a shekara ta 2018 a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai inda Manchester United sun tabi Barcelona har gida suka tashi canjar babu ci ita kuwa Barcelona ta biyo Manchester United ta jefa mata kwallo daya tilo bayan minti 14 da fara wasa ta kafa tsohon dan wasan ta mai suna Paul Scholes a wannan shekara ne kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta samu nasarar lake wannan kofi na zakarun nahiyar turai na shekara 2018 akan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea inda aka tashi minti 120 babu ci aka yi bugun daga kai sai mai tsaron gida Manchester United ta samu nasara ranar Alhamis mai zuwa 11 ga watan Mayu na shekara 2017 da an zawo bugawa a zagaye na biyu na gasar na European League na shekara 2016 zuwa 2017 inda Lyon za ta karɓi hukuncin Ajax a gida dai a karawar farko ta lallasa Lyon da kwallaye hudu da daya Manchester United ko za ta karɓi hukuncin Celta Vigo ne da za ta daya ne ban haushi a can kasar Spain don haka Manchester United din tana buƙatar ko da kunnen doki za ta samu haiwa zuwa wasan ƙarshe har ila yau muna ɓangaren turai din inda a yau za a dawo fafatawa a kasar Ingila ɓangaren Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin mako na 36 kungiyar kwallon kafa ta West Ham din za ta karɓi hukuncin Tottenham da misalin karfe 8 na dare a gaban Nigeria da Niger haka a can kasar Spain din shi ma ɓangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 36 ita ko Sevilla za ta karɓi hukuncin Real Sociedad ne za a farje gumin ne da misalin karfe 8 na dare agogon Nigeria, Niger, Kamaru da kasar Chad. Huta lafiya.